أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 2 da watan Rajab shekara ta 1446 Hijriya, wanda ya dace da 2 da watan 1 shekara ta 2025 Miladiya. Zan ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 169. Muna cikin Kitabut Tahajjudi. A Kitabut Tahajjud zan mu tashi babu kiyamul layli, kiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam bil layli fi ramadan wa ghairihi. Baban da yake bayanin tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare cikin ramadan da ma wani shi tsayuwar dare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin ramadan da wajen ramadan. Hadisi na 1147 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an sa'ad ibn abi sa'id al-maqburi an abi salama ibn abdurrahman annahu akhbarahu أنه سأل عائشة رضي الله عنها يا تنبي عائشة الله رضيت كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يا سلم من زعن الله صلى الله عليه وسلم تكي تكير رمضان فقال تكي تيوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة النبي صلى الله عليه وسلم بيكسن تيبا ينا كارا وا تكير رمضان كو وننشي أكار ركعة قو مشاهد يسلي أربعا ينا تسلى قد ركعة قد هدى أجي أحدي fala tasall an husnihinna, kada kai tambaya game da wannan kansu. Fala tasall bi anda fala tasall duka ne wa duluhunna da tsawon su. Summa yusalli arba'an, sanna yana sallar raka'a hudu kuma. Fala tasall an husnihinna wa duluhunna, kada ka tambaya game da kansu da kuma tsawon su, ma'ana masu kyau ne, masu tsawo ne. Summa yusalli salasan, sanna sai sallar raka'a guda uku. Qalat Aisha, to Aisha take cewa faƙultu, nace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, atanamu qabla an tutir, shin barci zakai kafin kai wutiri, bayan ka gama sallolin kuma zaka kwanta kai barci kafin wutiri? Faqala, sai ce ya Aisha, to yake Aisha, inna aynay tanamani, idanuwa na suna yin barci, wala yanamu qalbi, zuciyata bata barci. Hadisi na 1148 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana Yahya ibn Sa'id أنا هشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت تكيتشوا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا. وان تبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كرن توان أو بتكين صلى الدري أزمني حتى إذا كبير حسيد يجل مسو سيقرأ جالسا سيكي كراتو أزمني. فإذا بكي عليه من سورة 30 أو 40 آية إذن يي سورة تكين سورة ديكي كرن تا آية 30 كو 40 قام سيتاش فقرأ هن كرن تاسو summa raka'a, sannan sai yayi ruku'u. Wannan su ne hadisai guda 2 da al-Imam ya hudo cikin wannan kitab na 16. Shi ne zan mu tashi go. Abu Umar yake cewa Ibn Abdul Barr mai at-Tamhid sharhi Muwatta Malik Allah mishi rahama yake cewa wa hakaza huwa fil Muwatta, wannan hadisin haka yake a cikin Muwatta wayen jama'a da dama cikin sani na. Hakanan Muhammad ibn Mu'az ibn al-Mustahil ya rawaito shi daga Ka'anabi, daga Malik, daga Ibn Shihab, daga Abi Salama, yace wa sawabul awwal, na harko shine daidai. Haka ya kawo shi cikin at-Tamhid. Malamai sun yi sabani cikin adadin raka'o'i na sallah cikin Ramadan. Ibn Abi Shayba al-Hafiz Abu Bakar ya ce haddathana Yazid ibn Harun, haddathana Ibrahim, haddathana Ibn Usman an al-Hakam an Miqsam an Ibn Abbas, daga Ibn Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah cikin Ramadan 20 raka'a, raka'a 20 wal witr da witri. Yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, hadisi na 1691. Yaga 21 wa ruwai amaisulhu, an rawaito irin wannan daga Umar dan Khattab da Ali da Ubay ibn Ka'ab. Akan wannan malaman Kufa suka yi ruko cikin Ramadan, ake zance ba wajen Ramadan ba. Malaman Kufa suka yi ruko da Al-Imam Shafi'i da Al-Imam Ahmad raka'a 21 ɗaya witri. Sai dai Ibrahim, wannan shine kakan Ibn Abi Shayba, da'if ne, fala hujjata fi hadisi, ba hujja cikin hadisin shi, ma'ana cikin sanadin da muka kawo akwai Ibrahim kakan Ibn Abi Shayba ne, da'ifi ne. yace wal ma'ruf al-qiyam bi 20 raka'a fi ramadan an umar wa ali. Abinda da yake shahararre shine cewa qiyamul layl da raka'a 21 aikin umar ne da ali ba annabi ba alayhi salatu wassalam. Haka al-imam al-hafiz ibn battal al-maliki ya faɗa cikin sharhi sahih bukhari. Qadi iyad ya hikaito daga jumhurin malamai ce wannan magana haka take. Haka ibn rushd ya kawo daga Dawud ibn Ali Zahiri, haka ya kawo cikin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Aba'u yake cewa na gamu da mutane suna sallah 23 raka'a, raka'a 23 witri tana daga ciki, guda uku nan sune witrin. Wanda cikin musannaf yake ne Ibn Abi Shayba. Ibn Mahdi ya rawato daga Dawud ibn Qais yake cewa na hadu da mutane suna ne malamai cikin Madina a zamanin Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatur Rashid. Da Aban ibn Usman yusalluna 36 raka'a, suna raka'a 36 wa yuturu bi salasa, suna wutri da guda uku. Ita ce maganan Malik da ma malaman Madina gaba daya. Haka ya kawo cikin mudawwana da al-Ma'una ta al-Qadi Abdul Wahhab al-Maliki rahimahullah. Shafi'i ya sanya wannan aiki ne khas ga ahlul Madina saboda faralasa da darajar su da hijrar su. Ibn Rushd ya hikaito daga Ibn al-Qasim babban dalibin Malik, daga Malik yace al-witr bi raka'a, wutri cikin 33 witri ita ce guda ɗayan nan. An hikaito Aswad ibn Yazid yake cewa kana yaqum bi 40 raka'a, da raka'a 40 yake qiyamul laylin shi cikin Ramadan, wa yutru bi sab'an, sai yayi witri da guda 7 kenan 53. Wannan kuma abinda yake nuna mana a cikin adadi kamar da mun taba faɗa cikin karatu, kan mutun ya ga cewa Annabi alayhi salatu wasallam yana 11, ya ga cewa al'adadin nan gurin ba makasudi bane, aiki a ka'idar usulul fiqh, kalkashin aiki ba a daukan haramci ko kuma hani. Annabi alayhi salatu wassalam ya zabi wannan adadin ne, la shakka koyi da shi kai kamar wa'annan kin masu tsawo. Idan mun kalli yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan raka'o'in nashi da tsawon sa, da yanzu muka ji Aisha tace fala tasal an husulihinna wa dulihinna, yadda suke da wannan tsawon, to dole ba za a yi diyawa ba. Wa hazihi min a'la maratibil anbiya, wannan shine mafi girman matsayi na annabawa. Shi yasa Ibn Abbas yake cewa ru'yal anbiya wahayin, can wai inda Aisha take cewa yana yin barci a tanamu qabla an tutire, yace idanuwan shi suke barci, zuciyar shi wata barci, yace wannan matsayin annabawa ne dan saboda mahalkin su ma wahayi ne, sun sha bambam da sauran ɗan adam cikin barcin zuciya, suna daidai da su a cikin barci na ido. Wa kana yaqiddu summa yusalli, annabi ya kasance hayyana yayi barci, hayyana ninsari, amma ya tashi sallar shi zai yi idan arwallar shi tana nan. Ikrama yake cewa kana mahfuzan, Allah ya bashi kariya. Wa inna ma yatawadda'u min al-intibahi min an-nawmi, yana yin arwalla in ya tashi daga barci. Wa in kana la yatawadda'u ba'da nawmi, duk da bai arwalla bayan barcin shi, dan kowace sallah so yake mata arwallarta. Ai hakaito cewa duk ko lokacin da aka ce Annabi alayhi salatu wassalam ya tashi zai tahi sallah, to sallan nan tashi zai mata arwalla, ba dan arwalla ta warware ba da ya tashi daga barci, a dan saboda kowace sallah yana son mata arwallarta. Wala yubidu an yatawadda idza gamara qalbuhu an-nawm wastawla alayhi, tana yiwa kasance idan barci ya kai har ga zuciyar shi yace bai arwaye arwalla. Wa zalika fi nadir, wannan shine kadan, kanawmihi fil wadi, kamar barcin shi da akai a cikin kwarin nan har zuwa rana ta huto ta buge su, dan ya sunnanta ma al'ummar shi anna salata la tusda khurujul waqti in kana ma'luma, dan ya karantar da al'ummar shi cewa sallah lokacin ta bayya huta, koda a ce lokacin ta ya huta ba za a ce an barta ba, ko barci ya hana ko kuma an mance. Wa fihi, cikin hadisin wannan baban wannan, anna tadawilul qira'ati fil qiyam, cewa tsawaita karatu cikin tsayuwa, wa tasirul ruku'i was sujudi, da kuma kyautata ruku'u da sujada aksar min taksirul ruku'i, shi aka hiso sama da yawaita ruku'u da sujada, a ce kai lahiyayyu masu tsawo in zaka iya ka daure, haka nan aka hiso sama da kai masu yawan raka'o, dan shine halin da annabi ya zaba. La shakka ku annabi bai zaba sai abin da yake shine afdal, mafificin ne annabi ya zaba masu tsawo, ga su da tsawo amma kuma adadin su ba mai yawa ba, 11 sun yi da a ce kai diyawa. Amma wasu jama'a sun ce aka sun shine daidai, wasu kuma suka fassale suka ce tadawilul qiyam fil layl afdalu, idan cikin dare ne a tsawaita tsayuwa ta yi tsawo sosai shi yafi farala. Wa taksirul ruku'i was sujud, amma in nafilfilu na rana ne ayi su diyawa da karatu kadan shi yafi farala. Mazhabin Shafi'i, kun san ko menene hikima, dan saboda in na dare ne karatun da kake yi kana jin shi kunnan ka yana ji, zuciyarka da kunnanka yana ji sun yi muwada'a sun dace ashaddu wada'a mun gani can baya karatun dare yahi wannan samun nutsuwa to he kai tafakkuri dan kana jin abin da kake faɗa kuma yana sa ka tafakkuri amma na ranar gunguni ne baka jin abin da kake faɗa sai a ce to kai yawan raka'o'i shi yayi sama da wannan tsawwa doguwar tsayuwa mazhabin shafi'i anna tadwilul qiyam afdalu mazhabin shafi'i cewa tsawaita tsayuwa shi yayi farala qala fil muguni al-imam ibn qudama Allah mashi rahama cikin al-muguni yake cewa fa innal amrayni jami'an jaa ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marwatu aisha anhu lamarin duka biyu sun inganta aisha ta kawo su wal iqa'u makruh wal iftirash indana afdalu min at-tarabbu ala azharul aqwal al-shafi'i babu na 17 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu fadli salati inda duhuri bil-layli wan nahari baban dake bayanin farala salla a wajen tsarki da daddare kuma da rana duk lokacin da mutun yayi arwalla ma'ana yayi salla bayanin faralan wannan wa fadli salati ba'da al-wudu'i da bayanin farala salla bayan arwalla bil-layli wan nahari dare da rana حديثي ندبو داية دليل إيدا أربعين دترى حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن أبي هيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال عند صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما بلال لوكة صلى أسبا يا بلال يأتي يا كي بلال حدثني بأرجى عمل أمرته في الإسلام بان الله بار ونمفي أيكي نكهي كونا cikin musulunci wanda ka aikata ma'ana cikin duk ayyukan da kake na musulunci na alheri ga ya mun wani aikin ka kyautata zatan zaka samu tsira da shi yace fa inni sami'tu dafana alayka bayna yadayya fil janna dan naji karan takalmin ka da muka yi isra'i a gabana cikin aljanna kala sai ce ma amiltu amalan arja indi ban aikata wani aiki ba wanda nahi kauna a waje na anni lam atadha dhuhur ni ban taba yin wani tsarki ba fi sa'ati laylin aw naharin cikin sa'a ta dare ko wuni illa salatu bizalika dhuhur sai nayi sallah da wannan tsarki ma ku ci bali an usalli jazakallahu khair abinda aka wajabta mun aka rubuta mun kai aka kadarta mun na in sallata abu abdullah al-imam al-bukhari kenan yake cewa daffana alayka ya'ni taharika ma'ana taharika na alayka kenan motsin takalman kana cikin aljanna ba labarin wani aiki ne kake yi anan gurin da yace wani aiki ne kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi li'annahu qad ya'malu fi sirri ma la ya'lamuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu mulaki ne ce dan tana yiwa kasance a sirrance a boye yana ayyukan da annabi bai san da su ba na alkhairi wa inna ma raja bilalin zalika abin da yasa bilal ya kaunaci wannan salla ita ce mafificin ayyuka bayan imani wa fihi a ciki akwai su'alu salihin tambayar salihai amma ya hadihim Allahu ilayhi min al-amalil muqtarabi wa tamassul raja'a barakatiha tambaye bayan Allah nagari a cikin hadisin ma'ana mun fahimci bayan Allah nagari ana iya tambaye su wani ayyuka ne kuka yi ruko da shi dan saboda ni ma in yi ruko kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tambaya wasu dan saboda su ma su yi ruko da irin wannan ayyukan da yake ba tambaya ba kawai haka ta tsogami ce ya tambaye shi tambaya ce kawai dan wasu su san farala abin da yayi ruko da shi su ma su yi ruko to anan sai aka fahimci salihan bayi bayan Allah nagari ana yana cikin shiriya tambaye su wani aiki ne kuke yi wanda kai matsa ma ni ma a matsayina na dalibin ka masalan in matsa mishi na san ya hi farala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi dan sahabbai shi wafi hadisi dalilun ala anna allah ta'ala yu'azimu almajazata ala qarma sirru bil abd bainahu wa bain rabbih mimma la yatlu alayhi ahad a cikin hadisin kuma akwai dalili akan cewa allah yana girmama lada da sakayya ga aikin da bawa ya boye shi tsakanin shi da allah wanda ba kowa ya sani ba sai shi malamai sun so wannan suna nihin ayyukan alkhairi mutun ya boye su wannan daga cikin abin da ya abu kuma bilal kada ya zama da duk abin da mutun zai yi sai ya bayyana sai ya yi shi a waje a ya zama na a boye yana da wani aikin shi wanda daga shi sai Allah ya san shi zan da yake kyautata zatan zai samu ladan shi a cikin shi kuma akwai fararar arwalla da sallah a bayanta dan saboda ka arwalla ayi ta zama na khaliya anil maqsudi maqsudin arwalla shine ayi sallah to in ka yi ta zama na ko raka'a biyu ce kamata abin da yasa Bilal ya aikata wannan dan ya san mafificin ayyuka sune sallah bayan imani kamar yadda yazo ita ce rukuni na biyu kamar yadda yake sananne ba babi na 17 ne. الامام الحافظ ابن حجر yake cewa wa istafada minhu jawaz al-istira'i fi tawqit al-ibada. A cikin wannan hadisin mun fa'idanta cewa halaccin kokari cikin kiyaye ibada, cikin sama ibada tsari. Li'anna Bilal sadab da Bilal ya kai zuwa ga inda ya kai ne zuwa ga istinbadi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaitar da shi, yace eh kai daidai. Kaga nan Bilal ai shi yake yin abin shi, ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi. Amma kuma da ya ba Annabi labari sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da yake yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi. Ibn al-Jawzi yake cewa cikin shi akwai zabura su gami da sallah bayan arwalla, saboda kai da zamanin makasudin ta ba a yi shi ba kamar yadda ya ambato can. Al-Imam al-Muhallab yake cewa cikin shi akwai cewa ladan bawa da zai yi kokarin yi babban aikin da zai yi kokarin koyi da shi abin da zai zamana a boye tsakanin shi da Allah, kamar yadda muka gani a can. Mafihi a cikin shi akwai kuma tambayar malami ya tambayi ɗalibin shi akan aiki dan ya zaburar da shi kuma ya kwadaitar da shi, in ko aka san haka ne ya hana shi, ma'ana ya tambaye shi cewa wai a tsarinka kiyamul layl wa na daddare raka'o'i nawa kake yi, ko kuma azumi yaya kake yi. In ya tambaye shi ya ji alheri ne ya ƙara ƙarfafa mishi gwiwa, in ya ji aka san haka ne kuma ya za ya nabbahar da shi. Kuma an yi hujja da wannan hadisin akan halaccin sallah cikin lokutan da aka karanta, saboda umumin cewa fi kulli sa'a, cikin kowace sa'a yace, kaga sai yayi nunin cewa kenan har sa'atun nahai, yace sai aka yi biyo bayan shi da cewa umumin wannan a doke shi cewa ba umbu ba ma umumi ne makhsus, ma'ana banda lokutan da aka haramta, kamar lokacin rana zata huto ko zata fada, in yayi wannan bai yace bai yi nafila. Cikin hadisin akwai san dawwamar da tsarki, wa munasabatul mujaza ala zalika, abinda yasa aka saka mishi da shiga aljanna dalilin kiyayewa akan tsarki, saboda wanda ya dawoma akan tsarki yan din yubital mar'u zahiran zai kwana a bisa tsarki, wanda ya kwana bisa tsarki to ran shi zai daukaka zuwa tsarki karkashin al'arshi, dan saboda barci ruhi ne yake tahiya karkashin al'arshi, rayukan masu barci suna zuwa ne su tarda rayuka na matattu, wanda ya kawo asar cikin wannan al-Imam cikin Ibn al-Imam al-Qurtubi al-Maliki ya kawo at-tazkiyatu fi ahwal al-mauta wa umur al-akhirah, lokacin da bayu suka yi barci rayukansu suna tarda na wannan ne, suna tarda na matattu, kan mutuwa ce kawai, shi yasa Allah ya kira shi da mutuwa, mutuwa ce amma karama. Lokacin da za a komo kuma asuba tayi, sai su komo hamma na matattu su nemi cewa za su biyo su, sai Allah madaukin sarki ya rubuta musu cewa amrani ga kuna riga na rubuta cewa kun zo kenan. Za su manta rayukan masu barci da rayukan ƴan lahira sun gamu suna tare, asuba tayi kowa zai tashi, za su komo ran shi ya komo jikin shi, a tashi hamma ƴan lahirin rayukansu za su so su biyo, sai Allah ya ce musu a abanda ku ta fita kai. Amma yadda bai haƙi ya rauce cikin shi daga hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, yace wal arshi sa'iqu fa saqafu al-janna, al arshi kwarihi ne na aljanna, kamar yadda zai zo cikin sahih al-Bukhari. Yake ta bi haza, to da wannan ne annabi yace ka samu wacce daraja, zahirin shi cewa dalilin wannan aikin ne ya samu wannan abin ne, ya samu aikin ya samu shiga aljanna wannan. To nan gurin akwai ishkali, akwai mu'arada, akwai iftilaf. Annabi ba ya ce mana babu wani wanda la yadkhulu ahadukum aljannata bi amalihi, babu ɗayan ku da zai shiga aljanna saboda aikin shi. Kuma nan da ya tambaye shi yace wani aiki ne ya shigar da kai aljanna, yace kaza. Kuma Annabi da bashi labari yace bi haza, eh da wannan ne tabbas ka samu shiga aljanna, kenan da aikin ya shiga, ba da farala Allah ba da rahamash. Kenan akwai iskali da ikhtilafi, mukhtalifal hadis kenan ya shigo ciki. Yace li anna ahadul ajubal mashhura bil jam'u bainahu bi idkhulul jannati wa ma kuntum ta'maluna, amsa yace shine a gama shi da fadar Allah cewa ku shiga aljanna da abun dalilin aikin ku. Nan gurin yana nihin asalin shiga aljanna, asalin shiga adkhulu inma yaqau bi rahmatillah, rahama Allah ce. Waqtisamu darajati bi hasbil a'mal, amma raba daraja, mutun ya samu daraja cikin aljanna daidai gwargwadon aikin shi ne. Kaga wannan zancen darajar da ya samu ha annabi ya ji shi ake magana, ba wai asalin shiga aljanna ba. Asalin shiga aljanna rahama ce ta Allah, amma wannan matsayin da har na ji ka a gabana yayin akai, kuma bayana ne fifikon shi ko ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam shiga ba. Wa fihi anna aljannata mawjudatul an khilafan liman ankara zalika min al-mu'tazila, daga ciki akwai dalilin wannan hadisin dalili ne akan cewa aljanna a yanzu da ake magana tana nan Allah ya halice ta sabanin mu'tazila firqa ta mu'tazila sun tai akan cewa wuta da aljanna a yanzu babu su idan Allah ya halice su babu kowa a ciki ya zama wasa Allah kuma nazahun anil abs wal lahaw Allah ku tsarkake shi ake da duk wani abin da zai zama na wasa ne da wargi akan wannan suka tai mu'tazila cewa aljanna da wuta babu su a yanzu sai an je kiyama ne an yi sakayya an gama komai da Allah ya ce ku dakata an halice ta ya halice aljanna kuma wutan ma a ce ma ayan wutar su dakata a halitta dan kai yayi aikin abas wargi da wasa alhali ku ba haka bane mazhabi ne batili kirmani yake cewa mu sani cewa ba mai shiga aljanna sai bayan mutuwar shi ma a kauli inna nabi dakhala halilatul mi'raj fil yaqza ya ya akai annabi sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna cikin daren da aka yi mi'raji akan hili kyarara ba zancan a mahalki bane a hili ne an yi isra'i da shi ya shiga zahiru matanaqud akwai tubqa da warwara an muka doki haka yace mumkin hamlun nafi in kana sabitan min ghairil anbiya sai a dauka cewa korewar da ake ba mai shiga aljanna sai bayan ya mutu wannan banda annabawa ake magana ko kuma ana maganar cewa a cikin alam na duniya babu wanda zai shiga cikin aljanna sai bayan ya mutu kamar wannan amsa al-imamu suhaili Allah mushi rahama ya bada amsa hadisan annabi alayhi salatu wassalam akwai iskali da dama duk wanda bai fahimci mukhtalifal hadisi da mushkilal hadisi ba tare da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ita gamuwa da abubuwa na iskali wanda kokwalo shi zata kama fito yanzu kuma nan ga an ce kaza kuma can an ce kaza nan an ce kaza can an ce kaza to sai zamanin yin san mukhtalifal hadisi ne yadda malamai suka yi kokarin dauke iskalin da ikhtilafin ba zai shiga ba cikin rudu da halaka wa alaikum salam ita ce ai tana cikin amsar da aka bada tana cikin dimin amsar da suka bada babu na nawa ne da mutashi na 18 ne babu ma yukrahu min at-tashdid fil ibada baban da yake bayanin abinda aka ki na shaddadawa cikin sha'anin ibada hadisi na 1150 al-imam al-bukhari ke ce haddathana abu ma'mar haddathana abdul waris an abdul aziz ibn suhaib an anas ibn malik qala ke ce da khala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo fa iza hablum mamdudun baina sariyatayn sai ga wata igiya a meke tsakanin gimshiki guda biyu na masallaci nan gimshiki na masallaci nan gimshiki kuma ga wata igiya a darma tsakanin su mun faqala sai yace ma hazal hablu minene wannan igiya dan bakon abu ne bai san da ita ba shi yasa asa ba qalu sai ka ce haza hablu li zainab wannan ai igiya zainab ce fa iza fatarat allaqat idan ta yi fatara ta ji alamun jin barci ta darme jikinta faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce Allah ba haka bane kada ai haka hulluhu kuwarware mun igiyan nan li salli ahadukum nashadahu dayan ku rika sallah daidai gurgurdan nishadin shi fa iza fatara idan ya ji fatara faliyar kud to sai yayi barci kada ya zamana ita ta kulla igiya wannan ne dan saboda duk lokacin da ta ji barci zai hana ta yin sallah so take ta kwana tana yi babu zama to duk lokacin da ta ji barci zai hana ta yi ta darme jikinta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna cewa wannan tsanani ne wanda Allah bai azamu ku ba hadisi na 1151 qala yake cewa qala abdullahi ibn maslama an malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha qala take cewa kanat indi imra'atun aw min bani asad a wajena akwai wata mace ta kabilar bani asad fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena fa qala sai yace man hazihi wace ce wannan qultu sai nace fulana wance ce la tanamu billail da ra'ay batta barci ita kullun kwana take sallah fa zikira min salatiha aka ambaci sallarta fa qala sai annabi yace ma ka shaidunku alaikum bima tudikuna min al-amal ina horanku da abinda zaku iya cikin ayyuka fa inna allaha la yamullu hatta tamullu allah bai kosawa sai kun kosa amma hadisin wancan na anas al-imamu muslim ma ya hudu cikin kitabus salah da abu dauda da al-imamu nasa'i da ibnu majah al-imamu al-humaidi yayi isyaka bakon abu da yace yana cikin gara ibnu bukhari kadai ya hudu shi a cikin al-jam'u bayna sahihaini al-imamu al-hafiz al-humaidi yayi kuskuren cewa wannan hadisin bukhari kadai ya hudu shi malamin bukhari a cikin nan abu ma'mar abdullah ibn amr ibn abil hajjaj zainab wannan ita ce zainab bint jahash kamar yadda ya zo kyarara da ambatanta a cikin ruwaya ta ibnu abi shayba da wani shi cewa aka yi shura duka sun tahi akan mubahamat cewa Zainab binti Jahsh ce ummul mu'minin ita ce saboda akwai Zainabobi da dama zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka zo aka ce mishi wace ce a koha Annabi yace aka ce Zainab ce yace ayi Zainab wace cikin Zainabobin kenan ke Zainabobin da yawa ne to wannan Zainab kin ta cikin nan ita ce Zainab binti Jahsh wa fil hasatu fi cikin hadisin akwai zaburaswa akan takaitawa cikin ibada wannan hayu an ta'ammu kuma an hana gami da zurfafawa wa qad qala ta'ala Allah yana cewa la tagalu fi dinikum kada ku yi shishigi cikin addinin ku wuce gona da iri cikin suratul nisa wallahu arhamu bil abdi min nafsihi Allah yahi tosayin bawa gami da kanshi da azamaka ba cewa ka kwana kana yi irin nata wa cikin shi wa fihi cikin shi yake cewa al amr bil iqbali ala habi nashadin a fuskanci ibada da nishadi idan bawa ya ji yayi fatara to yayi barci har lokacin da fatara ta ji mishi gajiyawa da kusa kasawa duk lokacin da kana cikin ibada ka ji ka gaji ka kasa to ka ajje ta ka huta wa izalatul munkar bi ladi lana tamakkana minhu kuma da gusa munkari a hannu ga wanda yake da ikon yi cikin hadisin nan mun fahimta an kaga munkari abin ki in kana da ikon gusar da shi kaga igiyan nan mai ita batta nan ma amma rike Annabi shine waliyul amr ta kusance mini igiyan nan tunda me yasa shi yake da ikon sawa da hanawa wa jawazu tanafilu fil masjid da kuma halaccin yin nafila cikin masallaci saboda ta kasance tana sallata a cikin masallaci ba wanda ya mata inkari ummul mu'minina ce wa karahiyatul i'timadi dan masallacin jikin gidansu yake wannan karahiyatul i'timadi fi salati da rishin jingina cikin sallah kada ayi haka nan zai zo anan gaba al isti'adatu bil yadi fi salati in kana min amri salati a cikin sallah ana iya neman taimako da aiki da wani abu na hannu idan cikin aikin sallah ne kaga dar mai jikinta da igiyan nan da sun cewa duka tana cikin sallah ne amma da yake aiki kadan ne ya halitta al'amalu yasiru fi salah yace wa inna ma karaha tashaddudu fil ibada annabi yaqi yawaita mutun ya tsananta maka shi cikin ibada khashiyatul futur wal malala dan saboda gujin mutun ya samu fatara da kosawa dan annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul amal ma dawa ma alaihi sahibihi wa in qalla mafificin aiki abinda mai shi yadda wa makomin kadan kinshi Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai azamu sai dai gurgurdan abinda muke iya to a ibada Allah ya ki a wuce gona da iri dan kan mutun ya fasa ba yawan bane ba a su'a dan kakka dauki abinda zaka kasa a gaba ka rasa duka ma fa zakara min salati ha ma'ana ta ambaci sallar ta ma'ana shine cewa la tanamu bil layli da darabar ta barci ni annahu da abu salihin saboda aiki ne na mutanen gari aiki ne na mutanen kirki na Allah rishin barci da daddare cewa la yamullu hatta tamullu bayya kosa sai kun kosa ma'ana bayya fasa ba ku lada sai kun kosa gami da aiki wanda yake sha'anin ku ne ma'anan malar shine rishin ba da lada ma'anar shi kuma a wajen mu shine as'ama kosawa me yasa saboda siffa ce ta naqasu ba a siffanta ma Allah ita dole za a yi tawilin ta akwai gurin tawili akwai gurin da ba a tawilin siffa amma siffar da ta zamana nasaba ma Allah na kasu ne dole ake tawilin ta amma siffar da ta zamana siffa ce ba ta da alaka da nasaba na kasu ana barinta shine amin ruha kama ja'at illa annahu lamma kana al'amru min at-tarki wasafa tarkuhu bil malali kama yadda ya zamana rishin badawa rishin bada lada sai Allah siffanta shi aka siffanta shi da cewa kosawa ce babu nuni akan cewa kasawa ne zai akan ba mu lada lokacin da muka hemin kasa wannan aikin وبه قال القاضي ابو بكر akan wannan qadi abu bakar yace la yamullu antum tamalluna Allah bai kosawa ku ne kuke kosawa ku bayu hadisin al-imam muslim mun gani ya huddo shi to al-imam an-nawawi Allah mishi rahama da jin kai ya kawo cikin al-minhaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj yake cewa fihi al-hasu ala al-mudawama ala al-amali cikin shi inji al-imam an-nawawi akwai zabura suwa cewa mutun in ya fara aiki ya dawwama akan shi wa anna qalilu da'im cewa kadan kin shi wanda ya dawwama khairu min kasirin yanqadi yahi gami da mai yawan da zai za a yanki anan gurin dawwama akan abu shi ake nema ba mai yawa ba wanda za a fasa ayi so bi so uku ko ayi watanni ko shekaru sai a fasa amma dan kadan wanda za a dawwama kamar yadda malamai suke cewa as-sabatu likullin ila sha'ul hula arkatun lakin azizun fir rijal as-sabatu kowa yana da sha'awul ula sha'awar wani abu na daukaka amma tabbata ce take da wahala bid albidayati lilkul wasabati lisadikin inji malama farko harkon abu na kowa ne amma tabbata ita ce ta masu yi da gaske duk wanda ka gani a ce yau da gobe wannan shine akbar shahid da muka fara halkanin ta Bukhari ya miki amma yanzu mutun nawa ne suke tahowa to haka aikin alkhairi ya gada me yakewa a ce ayi kullun a dawama sai me yi da gaskiya amma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulli amalin fatara wa likulli shay'atin wannan kowane aiki yana da hamasa shi ta farko daga an ce kaza ake ga kowa ya huto mun yi amma daga an meke sai kaga duk niyyar mai rauni ta suna koma hura ma sai niyya mai rauni sai zaman da tabbatattu sai suke tabbata a cikin abu kuma wannan sunna ce ta aikin Allah saboda aiki ne wanda ba komai ake baka ba dan Allah kake in ka san sakamakon da kake samu a wajen shi shine zai dawwamar da kai akan shi wa inna ma yanqati'ul qalilud da'im khairun min al-kaseerul munqadi ka dankin da zai dawwama yafi mai yawan da za a yanke li annabi dawamul qalil tadumu ta'a saboda diyawan mai ka dankin shine aikin alkhairin saboda mun sani wa cewa Allah madaukin sarki ka'ida ce cikin aikin Allah al-ibrat bi thamaratil amali la bi kasratil amali al-amal na harko aiki na bi guri abinda Allah yake nuna yake duba natija aiki ba yawan aiki ba natija kawai Allah yake kallo ba yawa ba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarraba ku ga waye hikan aiki malamai suka ce bai ce ba yawan aiki dan saboda ba yawan sha mishi kai ai ba amfanuwa bike da sallaka da azuminka di yawan sa Allah mi zai amfanu a itikani yake so da yi na kwarai kuma ya samu tsarkin zuciya a ciki shi sai suka ce Abubakar bai wuce sahabbai ba da yawan azumi ko da yawan sallah wasu sun yi shi yawan sallah wasu sun yi shi yawan azumi galibin su ma kai to amma walakin bi shay'in waqara fil qalbi sai dai da wani abu ne da ya tabbata cikin zuciya ya sha bambam yana na 20 ne ko are faliyakawai eh ba haka mun karanta shi ba faliyakawai ai faliyar qud yayi barci ko faliyakawai ko ya zama duka ruwaya ta zo da haka nan duka ta zo da wannan in ko ya zamna zaman shine barcin da ba dole bane in ya zamna sai yayi barcin fadar abu ne da lazimkin shi lawazimkin shi babu na 19 babu ma yukarahu min tarki qiyamul layl liman kana yaqumuhu baban dake bayanin barin qiyamul layl ga wanda ya kasance yana yin shi hadisi na 1152 al-imam yake cewa hadathana abbas ibn al-husayn hadathana mubashir an al-auza'i hadathani muhammad ibn muqatil Abu al-Hasan qala akhbarana Abdullah akhbarana al-Auza'i qala hadathani Yahya ibn Abi Kathir hadathani Abu Salamah ibn Abdurrahman qala hadathani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala yake cewa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini ya Abdullah ya kai Abdullah la takum misla fulan kakka zama kamar wani kana yaqumuki min yaqumul layl ya kasance yana tsayuwar dare fataraka qiyamul layl sai ya bar qiyamul layl sai ya bar aikin tsayuwar dare kakka kasance kamar shi wa qala hisham hisham yake cewa haddathana ibn abil 20 haddathana al-auza'i qala haddathani yahya an umar ibn al-hakam ibn sauban qala haddathani abu salama mislahu katankwacin shi sai yace wa taba'ahu amr ibn abi salama an al-auza'i yayi mushi mutaba'a daga al-imam al-auza'i a cikin wannan hadisin da aka karanto a ciki akwai annahayu an tarki tahajjurin ita da hu an hana gami da mutun ya bar aikin tsayuwar daren da ya saba kamar yadda aiki ne in ka fara shi kakka yanki Allah madaukin sarki ya aibata wasu mutane a cikin Qur'ani yace rahbani tanbita da uha ma katabna ha alaihi ruhbaniyanci da suka kirkiro ma kansu yahuda ba mu muka azamu su ba yayi inkida mutun ya bar at-tazawwuj yake yin aure yake cin abinci mai dadi ya koma duwatsu ya ta ibada su suka dora ma kansu kuma Allah yace famar aw haqar ayati habsu kiyaye ta ba matukar kiyayewa su suka azama kansu kuma suka kasa kiyayewa yace fastahaqu zamma sai suka cancanci zargi lokacin da basu cika abinda suka dauka ba na tadawi wala ra'u basu kiyaye abinda suka azama kansu ba sai zamana komawa ce a kansu to haka nan bai kamata ba ga wanda ya lazimci wani abu na ibada ya fasa abinda ake so ci gaba kullun ya zamana ana ci gaba cikin aikin alkhairi ba ci baya ba wa yurghabu ila Allahi ayyu al-khatimatu amalahu khair mutun yayi takwadayin Allah ya sanya karshen ayyukan shi ya zamana alkhairi ne walizalika kana sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu min al-alamin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san aiki sai abinda za a dawwama ko mun kadan kin shi wani ya kasance dan saboda uzuri ne ko ta rishin lafiya ladan shi ci gaba zai yi ba za a yanke ba kamar yadda hadisi yazo kyarar Allah zai rubuta mishi aikin shi yana lafiyayye yana mai zaman gida a cikin littafin Allah abin da yake mana shaida akan wannan Allah yake cewa sumarannahu aswala safilin sannan muka maida shi kasan kasa yani bil haram wa dafu yana nihin cikin tsuha da kuma rauni da tsuha da rauni sai wanda suka yi aiki na kwarai suka yi aiki na gari sai Allah ya ce kenan ba zamu maida su asfala safilin ba yana nihin aikin su yana nan yadda yake bai yanke ba dan saboda rauni ne yasa lokacin da suna cikin matasa suna cikin samari suna aikin su da na karhin su to lokacin da suka tsuha kuma Allah madaukin sarki sai ya abun nan sai ya ci gaba da ba su wannan ladan ba za a abun nan yanke musu shi ba na 19 ne muka karanta go الامام ابن حجر الله مشرحه ما yake cewa ابن العربي yake cewa al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi mai ahkam al-quran al-maliki yace cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa qiyamul layl ba wajibi bane da a ce wajibi ne da ba za a takaita ba akan zargin wanda ya bar shi akan wannan dan zargin kawai cewa kakka zama kamar wani wannan da annabi shi zai kama ya hana inda a ce wajibi ne wanda ya hana qiyamul laylin ya bari Al-Qadi Ibn Al-Arabi yake cewa wannan dalili ne akan cewa qiyamul layl ba wajibi bane. Mun ga aicen baya wanda suka zo da ra'ayin cewa qiyamul layl wajibi ne. To wanda suka ce ba wajibi ne suna da hujjoji da yawa daga ciki akwai wannan hadisin la ta kum misla fulan. Wannan dan karamin zargin kawai a ce kakka zama kamar wani ga wanda ya bar wajibi, wanda ya bar wajibi annabi bai tsaye da zargin a haka ba. Ibn Hibban yake cewa al-Busti fihi jawazu zikri shakhs bima fihi min abi idza qusira bizalika tahzir min sani'i. Cikin wannan hadisin mun fahimci halaccin tsoratarwa halaccin a ambaci mutun da abin da ke tare da shi na aibu amma an ana nihin tsoratarwa gami da aikin shi ba dan cin mutuncin shi ba kuma ciki akwai san dawwama akan mutun abin da ya saba na alkhairi ba tare da yayi sakaki ba kuma ciki an istinbado karhancin yanke ibada in bai kasance ta wajibi bace mi an mafikan abin da Bukhari ya kawo daga baya بالتي قبلها لأن الحاصل منها الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم ككاوان كل باب بكا باب كما الإمام البخاري الله مشرحه ما دجن كاي نان غورن بايا مي مكا تشي أبايا مي يتي الإمام البخاري أبايا تشي باب ما يكره من التشديد في العبادة بابا ديكي بيان تشدد واتكين عبادة كأطورا ما كاي أبن دبي إياوا yana kare shi sai kawo babun mayukar min tarki qiyamul layl liman yaqumu me yake kawo in ana yi a bari wancan shaddadawa ita ta sa me yayi yana cikin yi sai ya bari shine yasa kawo shi haka ya jiranta shi kamar yadda Allah madaukin sarki yasa duk wanda yake kasance masani ne game da littafin Allah to zai koyi Bukhari yahi kowa da koyi da Qur'ani cikin tabwibin littafin shi yadda ayoyin Qur'ani daga Fatiha har zawwa nasu da kai hikima wajen jeranta su da nasaba su yadda aka jeranta su Allah ya jeranta su haka to akwai hikima kowace surar da kai abubu tana da alaka da abin da ya wuce kowace aya ta ƙarshe wadda take tare in aka maka istinbadi to surar da za ta fara tana da alaka da ita kai tsaye to shi yasa da ko babban malami da yayi munasabatul Qur'an wajen mujallar 10 da surorin shi da ayoyin shi to Bukhari haka yake cikin littafin shi babe na 20 kaucai babun babe kenan kaza fil asl bi ghairi tarjama haka yake a asalin sahih Bukhari babu tarjama ba abinda aka ce wa huwa kal fasl min allazi qablahu kamar ya rarrabiwa ne daga abinda ke bayan shi kamar yana cewa ka annahu aw ma'a ila anna al matan allazi qablahu tarf min qissati abdullah ibn amr kamar yana nihin ya nuna maka cewa matanin da ya gabata hadisin da ya gabata wanda muka kare la takum misl fulan kamar wani dan yanki ne na kissa Abdullah ibn Amr cikin muraja'a da yayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin qiyamul layli da saumun nahari munura da kyau anan Bukhari yana kyautata zaton cewa fulan kincin da aka ambata Abdullah ibn Amr ne sai ya kulla babe ba ambatan komai dan ya maka nunin cewa wannan kissa da ta gabata cewa la takum misl fulan tana yiwa da Abdullah ibn Amr ake dan shine aka kai kukan cewa yana aiki a ƙarshen rayuwar shi ya kasa ya dau azama kanshi abin da ya kasa a ƙarshe al-imam yake cewa haddathana ali ibn abdullah qala haddathana sufyan an amri an abul abbas qala sami'tu abdullah ibn amri radiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mini alam ukhbiruka annaka taqumu la ukhbar shin ba ban labari ba annaka taqumu laylata sumun nahar kana tsayuwar dare dukkan kwana kake sallah kuma ka wuni azumi kullun qulti inni af'alu zalika yace eh ma'aikin Allah haka nake yi qala sai ce fa innaka in fa'alta zalika kai fa idan ka aikata haka hajamat aynuka idan ka zai abun nan zai kahi zai yi rauni saboda rishin barci yana cutar da ido wa nafihat namsuka kuma ranka zata dakushi yace wa inna li nafsika alayka haqqan li nafsika haqqan ka sani ranka yana da haki akan ka wa li ahlika haqqi iyalanka suna da haki akan ka fa sumu afdir kai azumi kuma ka ci abinci wa qum wa nam kuma kai qiyamul layli kuma kai abun nan kai barci kenan annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mishi kowannan daga ciki ka bashi haƙin shi ka ba kowanne mai haƙi haƙin shi a nan gurin yace hajmatul ayn an ba'ana garat garat ido zai kahi nafihat kuma shine bi ma'ana kallat da kushewa kamar yadda Isma'ili ya faɗa cikin hadisin akwai halaccin mutun ya bada labari gami da abin da yake da niyya na aikin alkhairi kuma shugaba yana bibiyar talakawan shi kami da kulliyat da juz'iyat ayyukan su dan saboda karantar da su da abin da yake ba daidai abin da yake ba daidai bai musu gyara shi shugaba ba za a ce tajassus bane a matsayin shi na shugaba a ce kai inda ba ni labarin ku kuke gida ɗaya da wani koi sallah da daddare kakaiki yana tashi sallah ku in yace mishi eh yana ta ai kwana yake yana sallah to sai samu hanyar cewa an bani labarin kwana kake kana sallah ba haka nan ba yake mafihi ta'lilu hukum shi yasa annabi ba tajassus bane ya ce an bani labari kaga ba shi ya bashi labari kuma cikin shi akwai ta'lilin hukunci ga wanda ya dace gami da haka in za a bada hukunci abu ga yamma mutun sababin kaga ce mishi in kai haka idan ka zai yi kaza kuma zaka rasa barci wa annal wannan to ana ta'lili ana ba ma wanda yake da sani ba jahili ba jahili ba a bashi ta'lili kawun an bashi hukunci ya rike ba a bashi ta'lili dan ya rike illa sai ya je su'u tasarruf a karkashin ta illa sai wanda ya san abin da yake ake ba ma amsa kuma a bashi illar amsa a kalkashin hukuncin da illar da take kalkashi wa annal aula fil ibada abinda akai so cikin ibada gabatar da wajibi akan mandubi kuma cewa wanda ya azama kanshi wucewa akan abinda dabi'a ne to za a samu tangarda galibi ba zai iya kiyayewa ba kuma cikin shi akwai zabura so akan lazimtar ibada dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mishi tsanantawa ya zabura da shi akan ka takaita kada wai haƙi haƙuƙuwan wannan gaba ɗaya kaga cewa zaka zubda suka yi watsi da su kawai ibada zaka yi tai wannan ba zai haka ba sahabbai sun kasance da kai da dama da sahabbai da tabi'ai tsananin ibada da ibadar Allah sai an abun gaje an taka musu burki mun ga Zainab can ba ita ma haka annabi alaihi salatu wasallam ta da matan su yadda ibada suke kwana sallah ta kwantana sallah to alhali kuma mazan ma su ma na sahabbai haka nan da kai wanda namanta sunan shi cikin sahabbai an yi mishi armiyawa ban shi ya mishi armi kissa shi sanan naci ya zo yake tambayin matar dan sarako shi kenan yake cewa ya kika samu dan na ya halayen shi yana tafakkudi mutunan kirki ne tace madalla ai da danka mutunan kirki lam yada alana firashan wa lam yaftash lana kanifan bi ta'wata takashin mudata tun in zo kullun sallah yake kwana yake yana sallah kuma mai ta'abacin abinci da rana shin hudata ko taba ta ba ai batun yanka ta mushe ta'aridi ne saboda hikima ai ba dan tana jin dadin abin ba madalla ce wanda ba a san ta ba ta ga mushi amma shi da ke babban mutun ne yayi istinbadi ya gano ce a wannan lahi ne ba zan can madalla bane sai da akai shi annabi alaihi salatu wasalam ya hana shi yace mishi iyalanka suna da haki akan ka kuma kai ma kana da haki ibada ka ba ma kowa ma abucin haki hakin shi sai babe na 20 ne go babe na 20 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu fadli 21 ne go aha a wannan fatah ne ashe akwai ibn al-Mulaki yace cikin shi akwai su'alul kabir cikin nafsin baban dai da makaranta inji ibn al-mulakin akwai kabirul kabira babbai tambayi babba gami da aikin da ba yake tambaya gami da aikin da talakawan shi suke aikatawa kuma dan ya tausaya musu ya ladabtar da su ya shiryar da su zuwa ga abin da yake maslaha ne addinin su kuma da duniyar su kuma ya dauke su ya aza su akan abin da suke iyawa wannan kuma wanda suka da wannan matsayin su ne malamai da daliban su kamar da annabi shine ma shugaban kuma shine malamin su na farko duk abin da zai kasance na ibada shine zai bincika yaji wanda yake bisa kan kuskure ya gyara mishi babe na gaba na 21 ko babu fadl man ta'arra min al-layli baban dake bayanin faralan wanda ya tashi daga cikin dare ya tashi a barci fa salla yayi sallah ta'ara bi muhmala wara'un mushaddada raqin take da kai ta'arra a cikin muhkam yake cewa ta'ara zalimu ma'aratan aisaha in an ce dan 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 barewa yayi ta'ar mana yayi qara qaran dan barewa shi ake cewa ta'ara at-ta'aru aidin shine as-sahar rishin barci ana kiran shi da as-sahar wa tamaddi wa taqallub da juyawa a busashin huda ana kiran shi ta'ara laylan ma akalamin da daddare amma in an yi zance sa'alab yake cewa ikhla fi ta'ara sun yi sabani cikin ta'ara ka ce tanabbaha kawai ya halka wai suka ce takallama yayi zance wai suka ce alima yayi sani wakil yake tamaddawa anna ya tashi ya zabura al-aksar dai at-ta'ar shine tashi tare da sauti mutun ya halka daga barci kuma tare da sauti Ibn Lati ne yake cewa zahirin hadisin cewa man ta'arrafa qala wanda ya tashi yace yayi adafin qaulu akan ta'ara yake nunin cewa yake adafi ne tafsiri hadisi na 1157 al-imam yake cewa haddathana sadaqah ibn al-fadl akhbarana al-walid an al-auza'i qala haddathani umayr ibn hani qala haddathani junadat ibn abi umayya haddathani ubarat ibn sabit an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi alayhi salatu wassalam yake cewa man ta'arra min al-layl duk wanda ya tashi cikin dare ya farka fa qala yake cewa la ilaha illa allah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah summa qala sanace allahumma ghafir li allah kamun gafara bayan wannan zikirin aw da a ko yayi addu'a istijibat lahu za a masa mishi addu'a shi fa in tawada'a idan ya ƙara akan haka yayi arwalla wa sallaya yayi sallah qubila salatu za a karbi sallar shi wannan faralan wannan zikirin kenan anan cikin wannan zikiri ce walhamdulillahi wa subhanallah ya ƙara cikin ruwaya ta karima ummul kiram wala ilaha illallah da ƙarin wala ilaha illallah wa kaza inda al-isma'ili wa an-nasa'i haka nan wajen al-imam al-hafiz al-isma'ili da nasa'i da tirmizi da ibnu majah da abu nu'aym cikin hilya basu yi sabani ba cikin ruwaya bukhari akan gabatar alhamdu akan tasbihi cewa walhamdulillah wa subhanallah sabanin abinda muka sani subhanallah walhamdulillah sai dai a wajen isma'ili aka san haka take zahiri yana daga cikin tasarrufin ruwatu saboda wawun batta nuna tartibi ko wannan daga cikin tasarrufi ne na abun nan marawaita ibn battal yake cewa wa adallahu ala lisanin nabiyhi musani cewa Allah yayi alkawali a harshen annabin shi yace min naumihi lahajan duk wanda ya tashi daga barcin shi ya hodi zikirin Allah babban tauhidi ne saboda kumshe yake da tauhidi da mai kauya ga Allah da mulki da i'tirafi da ni'imar Allah da godiya ga Allah da tsarkake shi ga duk abin da bai dace gare shi ba kuma da kaskantar da kai gare shi da mika miya da kasawa da nuna kai bawa kasashe ne akan kudura illa bi aunihi ba abin da zaka sai da taimakon Allah to in kai roko bayan wannan jinjina da kanma Allah za a amsa maka idan kai sallah za a amshe ta yace to yan fayan bagi al-imam ibn battal al-maliki yace ya kamata liman balagahu hazal hadisi ga duk wanda wannan hadisi ya iso mishi yace an yaktani ma ya ribaci wannan hadisi duk wanda labari ya iso mishi da wannan hadisi yayi kokarin aiki da shi wai khulisa niyyatu ya tsarkake ni ya shiga Allah ubangijin shi cewa ho akai in kai addu'a za a karba kuma in kai sallah an amshe ta amsa ku ai ta ake so ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة دو wanda aka karba ma ko hasana guda dan aljanna ne yace qubila salatu an amshi sallar shi al-imam ibn al-munayyir Allah mashi rahama cikin hashiyar shi yake cewa yana cikin masu sharhin bukhari da ya bace yace wajihin tarjuma ta bukhari ce faralar sallah walaysa fil hadisi illa al-qabul cikin hadisin ko ba komai sai amsa wa huwa min lawazimus siha qabuli ko yana daga cikin lazimta ta siha tunda aka ce an amsa yayi nunin cewa sallan nan gyararra ce kuma ta kasance mai farala ce ko mara farala ce amsar ta za a yi cikin wannan maudin arja shi yahi dacewa a yi kyauta ta zato a yi kauna yace dan ba wannan ba sai zamana ba wata fa'ida cikin kalkashin kawo hadisin nan kalkashin baba falikajil qulubur raja saboda mutun yana da kyakkyawan raja'i da imani da cewa Allah zai amsa mishi sai faralar ta tabbata ta sallah a kalkashin wannan hadisin yace abinda ya bayyana a gare ni abinda ake nihi da amsa anan kadari ne zaidi akan siha dan a rika bambancewa tsakanin as-siha da al-qabul yana iya kasance a sai haja ne bun fiqhu ne alqabi qabul kuma amsa wannan wajen Allah ne malamin fiqhu zai cewa duk sallar da ta jika rukunnanta an yi ruku'u an yi sujada an yi kaza an yi komai ta cika siha lahiyayya ce ba suna nihin karbabba bace wajen Allah wannan ba shi ba suke magana alqabul as-siha laysat min lawazimil qabul sai dai kuma alqabul min lawazimil siha amsar daga an ce an amsa to ya tabbata cewa sahihiya ce amma ba duk sahihiya bace zai zama an amsa sai ta zama sahihiya a siffar da aka gani amma babu ikhlasi yace fa li annahu ilmu waqibul umur dan Allah shi ya san karshen lamurra ba zai bata ayyuka ba fa'ida Abu Abdullah al-Firabri marawaici daga Bukhari yake cewa ajraitu hadha zikri ala lisani inda intibahi yace wannan zikiri da aka ambata marawaicin Bukhari ne da babban dalibi na Bukhari shine na kusa da shi shine ma ba mu labarin cewa Bukhari da ya wallafa littafin mutum 1110 suka rawaice shi daga wajen shi to yace na tashi na karanta wannan zikiri da muka rubuto a sahihul Bukhari bayan na tashi da na karanta wannan zikiri kuma sai na koma barci sai na ji a mahalki wani yana mai karanta yana ce ma hudu ila dayyibi min alqauli an shiryar da su zuwa ga magana da take kyakkyawa mai dadi hadisi na 1000 alama ce ta amsa da karbuwa bayan Allah saddiyawa suna da haka Allah yana nuna musu hadisi na 1155 al-imam yake ce haddathana yahya ibn bukair haddathana laysa an yunus an ibn shihab akhbarana al-haisim ibn abi sina annahu sami abu huraira ya ji abu huraira ya kusu fi qasasihi yana bada labari cikin kissa shi yana bada labari cikin kissa shi hay zikr rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ambatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akhan lakum la yaqulu ar-rafasa ai dan uwanku bai ya fada batsa bai fada muguwan magana yana nihin Abdullah ibn Rawaha yace ma'ana a cikin waken shi babu muguwan magana waken sai ya kawo abin da ya fada daga ciki yace wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sadiu arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu jafi janbahu an firashihi yace izastaskalat bil mushrikin al-madaji'u yace a cikin mu akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana karanta mana littafin shi shine qur'ani yace idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sadiu idan ya kasance ma'ruf abun al-khairi ya tsago min al-fajr daga al-fajr sadiun ya keto yace a ranar huda annabi ya nuna mana shari'a ba adal amma bayan canda muna makahi fa qulubuna muqinatun bihi zakatan mu sun yi imani da shi annama qala waqi'un cewa duk abin da ya fada zai afku ya bitu jafi janbahu ya bitu yana kwana wanda ko wannan mu a wannan lokacin zan mu hi kowa shaida dan duk abuban da ya fada zan mu zasu faru akwai littafi ne hayatul alam ya zano duk wasu abubuwan da a wannan zamanin ana karanta shi kace annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu yana kallo wai zaharu fihi musamman mutanen karshen zamani san kiba zai bayyana gare su zai kasance san shan nono zai bayyana gare su madara ko ina ga ta nan annabi alaihi salatu wassalam kaga bai gaba abun amma kuma yake ba mu labarin abin da zai faru abubuwa ga sunan wanda na cikin rayuwar mu ne ba wai yana nihin ba suka ne a kawai yana ba mu labarin abin da zai zo nan gaba shi yasa a wani cikin hadisin da Bukhari yake zamma tarda shi wani sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya mun zamna da shi yayi ta ba mu labari tun daga sahi har zuwa al'asar ba su kyakkauta ba ya ba mu labarin abin da zai faru daga nan har zuwa tashin kiyama wanda ya sani ya sani wanda ya mance ya mance yace ya biyu yana kwana jafi janbahu yana nisantar da hakarkarin shi an firashi higami da shinhoda shi izastasqalatul madaji'u idan makwanciya tayi nauyi bil mushrikin ga mushrikai lokacin da barci yayi nauyi su suna kwance suna ta nisharin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta karatun qur'ani taba ahu uqailin uqailin mushi mutaba azubaidi yake cewa zuhuri ya bani labari daga sa'idu daga araj daga abi huraira daga abi huraira radiyallahu ta'ala an anan da yake cewa dan uwanku bayya fadar inna akhan lakum dan uwanku yana nihin abu huraira radiyallahu anhu da ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hikaya shi ya siffanta shi da magana abdullahi ibn rawaha ya siffanta da wannan abiyat din kuma cikin wannan hadi baitin na karshe akwai ma'ana tarjuma li anna ta'aru huwa saharu wa taqallubu ala alfirashi kama taqaddam saboda tashi daga dare shine mutun ya tashi ya motsa ya juya daga shinhuda shi a cikin wannan baitin ko gashi sha'irin yana nuni ne zuwa ga cewa abinda Allah ya siffanta mumane ta tajafa junubuhum 'alal madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna nisantar da hakarkarin su game da gurin kwanciya annabi alayhi salatu wassalam haka yake ibnu battal yake cewa inna akhallakum la yaqulu rafsa dan uwanku bai faɗan magana batsa yana nihin waken da yake yi abun yabo ne kamar kyakkyawan magana ce dama Shafi'i ya ce ashiru kal kalami waka kamar magana ce kyakkyawan ta kyakkyawa ce abinda ta kumsa kawai shi ake ma ba ana zancan game da kidi ba wannan daban ana zancan kawai waƙe da rera waƙe abinda ya kumsa shi yake mishi hukunci kafiya ce kawai cikin siyakin hadisin babu abin da ya kawo cewa wannan magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ta Abi Huraira kamar yadda zai zo nan gaba حديثي نا دبود إير دلي إير همسن دشد ألمان كي تشه حدثنا أبو النؤمان حدثنا حماد بن زيد أن أيوب أن نافع أن ابن عمر يتشه ناغ علي على أزامن أن نبو صلى الله عليه وسلم كأن بيه ديكت آتو استبركين كأن علي يتشه رأيتو على أهد النبي صلى الله عليه وسلم ناغني أزامن أن نبو صلى الله عليه وسلم كأن بيه ديكت آتو استبركين كمر أهن نونا غاونا دن ينكي نا استبركي استبركي شيني الهريري مي كبلي فكأني لا أري مكانا من الجنة كما يرى أريد مكانا من الجنة إلا طارت إلي يأتي كمر أمهلك نغني بن غنن ونغولي على الجنة سياتا شزوا غريش يأتي ورأيت كأن إذنين كما سمتاني بي أتياني سنزو وجينا أراد أن يذهب بي إلى النار سنة سوسة تهوتا دني فتك الله يأتي فتلقاهما ملك سيون ملائكة يأتي يقمد سوفا قال يأتي lam tura ba tsoratar da kai ba khalliya anhum kushaha mishlahiya wani malaika ya zo shiga tsakanin su ya hana yace faqasat hafsa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ihdaru ya sai hafsa al uwashi tabbada labarin wannan mahalki na shiga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa ni'mar rajul abdullah ma dalla da wa'an allah na abdullah law kana yusallimina al-layl ina ma a ce yana tsayuwar dare yace fa kana abdullah yusallimina al-layl tun daga nan abdullah ya bar tsayuwar dare ba han mutuwar shi wa kanu sun kasance la yazaluna basu gushe bai kusuna ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya suna kisanta ma annabi mahalki sallallahu alaihi wasallam fil lailati sabi'a min al ashr al awakhir cikin dare na bakwai a goman karshe wa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa araru ya kuma na sha'anin lailatul qadri ina ganin mahalkin naku karta waqa at yazo daidai fil ashr al awakhir a cikin goman karshe fa man kana mutaharriha duk wanda zai kirda lailatul qadri wale taharraha min al-ashr al-awakhir to ikirdarin ta a goma na karshe yayi kokarin neman ta a goma na karshe wannan zancan abun nan ne wanda zai taho dogon bayani akan lailatul qadr zai zo a cikin kitabu siyam kamar yadda al-imam yayi nuni kuma yayi ishara ya garin zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara a cikin shi a gulguje dan mu karanta sabon bakon littafin mu da muke kawowa na tazkiratun fi ardi ma hadasa min al-ibar inda bauti ba adam an gabar rasuwar wasu cikin magabata abun mamaki da aka sha na sha dai kisa ta sha dai da na kawo a cikin nan Abu Zinad yake cewa Khalid bin al-Walid yayin da Saiful Islam lokacin da mutuwa ta zo mishi baka yake ta kuka wa qala yake cewa laqitu kaza wa kaza zahafan na gamu da yaki kaza da kaza yaƙe-yaƙe kaza da kaza wa ma fi zasadiji shiburin a jikina ba zaka samu kamu guda ba illa wa fihi darabatu bi sayfin sai ka samu bugo na takobi amraytin bi sami ko kuma giwa ta kibiya auda anatin bi ruhin ko kuma suka ta mashi a jikin shi ba zaka yi haka ba baka samu suka kibiya ko mashi ba yana ta hamar yayi gaba-gaba dai a samu a kashe shi ya samu shahada yace wa ha ana amutu ala firashi hata fa amfi gashi zan mutu a bisa shinhuda ta mutuwa ta ka haka kawai kama ya mutul ba'ir kaman mutuwa raƙumi fala na mata yayi tabibiyar duk yakin da za a yi yana ta gaba-gaba yana shine wucewa gaba tuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai nawa ya bashi shine jagoran da Allah ya bashi ƙwarewa wajen yaki duk ya jagoranta yayi an yi nasara kyakkyawan soja ne ƙwararren sojan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to janar ne guda amma ga shi zai mutu a shinhuda yace kamar yadda raƙumi yake mutuwa a shinhuda shi yace fala na mata ayinu da jibuna ka Allah sa idan matsorata yayi barci wanda yake tsoron mutuwa yake ganin shiga cikin aikin alkhairi ko gudun jihadi shi zai sa ya rayu to yace ka idan shi yayi barci dan gashin mun yi tatarbanta mun taki samuwa hai a gida ta same mu a kwance a gado na sha biyu Sulaimanu Darani yake cewa Abu Sulaimanu Darani yake cewa mun shigo ga wani bawa bawan Allah cikin bayan Allah wa qad harul maut wanda mutuwa ta zo mishi wa huwa yabki yana ta kuka fa kulna muka ce ma yabki ka himakalla me yake sa ka kuka bawan Allah fa an sha ayqul sai ya fara yana cewa limisali bulbuka inda mautihi wa haƙali misal yace ya dace kwatankwaci na ita kuka wajen mutuwa shi wa mali la abki me zai sa ba zan yi kuka ba wa mauti ka duk taraba ga mutuwa ta tazo yace musu wali amalun fil lahu asahu khaliqi fa illam yajribil afa illam yajribil afa yusirtu ila al adab yace ina da ayyuka wanda mahalicci na ya kiyaye su ya lissafa su a cikin takarduna ya kididdige su idan me mun baiwa afuwa ba to suna na halakakke wannan ho wanda bu san shi ba kaji sun ce abidun a cikin littattafan bayan Allah na zuhudu kawai bawa ne wanda ya baro garin su ya baro uwaye kawai ya tare a Ka'aba ibada ba dare ba rana har mutuwa shi shi ake cewa al-mujawir bi baitillah sun zo makwabtan ɗakin Allah ne daga nan har mutuwa amma ya je mutuwa ya kare rayuwa a haka yake kuka yana cewa Allah ya rubuce ayyukan shi in bai samu afuwa Allah ba sunan shi halakakke Abdullah ibn al-Ala yake cewa na halarci wani bakawi mutuwa ta zo mishi sai daga irin shi zuwa ga sama yake cewa kulli atin fa innahu sawfa ya'ti anta ya mutu hazimul lazzati yarhamullahu azimun baliyatin asbahat fi asakir al-amwati yace duk wani abu mai zawwa da sanni zai zo anan kusa yake mutuwa kece mai rushe jin dadi Allah ji kankasi suwan da suka kasance ruddagaggu wanda sun waye gari a cikin taron mamata kanshi yake nihi zai tahi ibara musu ishara ce zuwa ga cewa mutuwa zai an rawaito haka nan duka cikin tashabi ce ibnul munkadir yake cewa inda ma nazala bihil maut lokacin da mutuwa ta zo mishi muhammad ibnul munkadir sananne ne sai yake ta kuka aka ce mishi me yake sa ka kuka yace wallahi ba ina kuka bane saboda wani zunubi da na aikata sai dai akhafu an akuna kad aznabtu zanba hasibtu hayyinan wa huwa inda allahi azim sai dai ina jin tsoron ya kasance nayi wani zunubin da ina ganin karamin abu ne alhaliku a wajen allah babban a wajen Allah babban shine yake sa shi kuka nan a kawo shi a cikin al-aqiba fi zikril maut wal akhirah.